الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 14 ga watan Juma'a al-Akhira shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 13 ga watan 3 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Sheikh al-Imam al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Wani ne ne matsayin yin nafila bayan an yi kiran sallah kafin a tada ikama ka shigo masallaci ka yi tahiyatul masjid ka zauna bayan an yi kiran sallah ka tashi kai nafila yin ta sunna ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada baina kulli azanaini salatu baina kulli azanaini salatu manzon Allah ya ce tsakanin dukkan kiran sallah guda biyu wato akwai sallah ta musamman shine yin nafila al-adhanul awwal shine kiran sallah sananne wanda ake yi domin sanar da jama'a cewa lokacin sallah ya shiga al-adhanus thani shine tare ikama haka kuma hadisi ingantacce na cikin sahihu muslim Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake fada yake cewa mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan faruwar rana mukan tashi mu yi sallah raka'a biyu kafin ayi magariba sai almajirin sai yake tambayar sai yake cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ku kuna haka yace kwarai ya ga muna yi kuma bai hane mu ba bayan rana ta fada an yi kiran sallah kafin a tada sallah ta magariba sukan tashi sai nafila raka'a biyu haka a wani hadisi ingantacce na fada sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib qala fi thalithi man sha'a karahiyata an yattakiba an-nasu sunna manzo Allah yake cewa ku yi sallah gabanin magariba ku yi sallah kafin sallar magariba sai da ya fada so uku a karo na uku manzo Allah yake ga wanda yake dan kada mutane su maida wannan hanya ce yau da gobe cewa a kullun kafin ayi magariba sai an yi raka'a don haka yace liman sha'a ga wanda yaso kaga dukkan wannan nafila sukan yi ta ne bayan an yi kiran sallah kafin a tada ikama don haka dai dalili akan haka shine hadisin da yace baina kulli azanaini salatu tsakanin dukkan kiran sallah guda biyu manzo Allah yace akwai sallah ma'ana tsakanin kiran sallah da tada ikama na'am tambaya za ka yi wani lokaci ne kenan yamma take farawa yamma tana farawa ne daga bayan la'asar in aka ce almasa an gane ko azkarus sabahi wal masa, zikiri na safiya yana farawa ne da zaran gama sallar asuba, domin asuba tana kasancewa ne daga ketowar alfajir. Shi kuma in aka ce almasa, ita kuma daga bayan la'asar har akai lokacin da mutum zai kwanta, har akai lokacin da zaka kwanta gaba ɗaya ana kiran shi almasa. Kenan tun daga bayan la'asar har zuwa lokacin kwanci shine yin lokacin yin azkarul masa kenan. Na safiya ku tun daga gama sallar asuba har akai lokacin da mutum zai wayi gari. Zaka tashi ka ci ko abin da ya rage maka, in sallama biyu yake yi sai ka bari yayi sallama biyu sannan zaka tashi, in sallama ɗaya ba zaka tashi ba, bari zaka yi sai ya cika sallama, domin sallama biyu sunna ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in biyu yake yi sai yayi biyu, in kuma ɗaya yake yi da zaran yayi sallama ɗaya sai ka tashi ka ci ko iya abin da ya rage maka. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna ji cikin kitabus sala, wato mun shiga babul azani wal iqama, baban da ke bayani game da wato hukuncen kiran sallah da tada iqama, wanda a baban mun wuce da hadisi na farko, wato hadisin Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbi, Allah ya kara masa yadda, wanda ya yi mafarkin kiran sallah kamar yadda bayani ya gabata a kan hadisi. Ubangiji ta'ala ya nuna masa wato kiran sallah a cikin bacci, domin yake cewa yayin da nake bacci ya ce wani mutum sai ya zo ya kewaya da ni yana dauke da wato shine naqus. Idan aka ce naqus, wato shine karaurawa ta ɗan musham wanda suke kadawa a lokacin ibadar su. Sai nace masa, shin karaurawa kake sayarwa? Yace kwarai. Yace masa, to ina da buƙatar ka sayen min da ita. Sai yace masa, in na sayar maka da ita me za ku yi? Yace, domin mu ringa sanarwa lokaci yayi domin jama'a su haɗu mai sallah. Sai yace masa, shin ba zan nuna maka abin da yafi wannan karaurawa alkhairi? Yace, ina da buƙata, nuna mun. Shine sai ya karantar da shi lafazin kiran sallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, har zuwa ƙarshe. Sai ya ɗan ja baya kaɗan ba tare da yayi nisa ba, sannan sai ya sake dawowa sai ya ce masa, in za ku tare ikamar sallah, in za ku yi sallah kuma ga abin da za ka faɗa. Shine ya karantar da shi ikama. A lokacin da aka wayi gari, Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbi sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya labarta masa mafarkin da yayi. Manzon Allah sai yake cewa, inna hada ru'ya haqq. Manzon Allah ya ce, lalle mafarkinka mafarki ne na gaskiya. Manzon Allah ya ce, tashi je ka kai da Bilal ka jefa masa wannan kalima, wato abinda ka gani jefa masa kalima ɗaya bayan ɗaya ya kiran sallah. Manzon Allah ya ce, fa innahu an daminka sautan, domin ya fi ka daɗin murya kuma ya fi ka daga murya. A lokacin nan Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbi ya tashi tare da Bilal, Bilal ya je, wato yana jefa ma Bilal kalimar ɗaya bayan ɗaya shi kuma yana kiran sallah. Umar Allah ya kara masa yadda yana cikin gidansa sai ya ji, sai ya taso da gaggawa yana janye da mayafinsa a ƙasa, yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar yake cewa wallahi yace ya rasulullah wallazi ba'athaka bil hajj rantsuwa nake da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya yace wallahi kwatancin abin nan da ake yace wallahi ni ma na gani manzon Allah yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga ubangiji an samu mafita kenan wanda da a farko an tattauna wasu suka bada shawarar cewa a hura wuta hayaki ya tashi jama'a su san lokaci yayi domin a hadu wasu suka bada shawarar cewa a kada karaurawa irin ta ƴan mushan wannan dai bai kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya bada shawarar ina me zai hana a ringa busa wato shine kalalo irin na yahudu wannan shi ma bai kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka watsi aka rabu dai ba tare da an tabbata akan wani abu dai daga ciki to Allah sai ya nuna ma bawansa Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbi wannan mafarki kuma yazo ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kenan sababin shar'anta mana kiran sallah tare da cewa a riwaya ta al-Imam Ahmad shine yace wa zada Ahmad fi akhir qissati qawli Bilal radiyallahu anhu fi adhan al-fajr as-salatu khairu min an-nawm haka sai yace lafazin naga Ibn Khuzaima riwayarsa daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Anas ke cewa mina sunnati idza qala al-mu'adhdhin fi al-fajr hayya 'ala al-falah qala as-salatu khairu min an-nawm wato yana daga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ladani ya fada a kiran sallah na asuba idan yace hayya 'ala al-falah qala as-salatu khairu min an-nawm sai yace as-salatu khairu min an-nawm wato yin sallah a lokacin ta shi yafi alkhairi game da yin bacci as-salatu khairu min an-nawm kenan yin sallah a lokacin ta shi yafi alkhairi game da yin bacci sai an maimaita wannan kalma su biyu to shine fadakarwar mu anan game da ita wannan kalma ta as-salatu khairu min an-nawm shin a kiran sallah na farko ne ya dace a yi ta ko kuma a kiran sallah na biyu tare da cewa zamu iske a darasin mu na yau hadisin da ke nuna cewa ita sallar asuba tana da kiran sallah guda biyu daya ana yin shi kafin shigar lokaci na biyun shi kuma akan yi shi bayan lokaci ya shiga tare da cewa da yawa daga cikin jumhurin malamai su suna ganin as-salatu khairu min an-nawm akan yi ta ne a kiran sallah na biyu ma'ana bayan shigar lokaci kiran sallah kenan wanda ake sanarwa domin cewa lokaci yayi kiran sallah na biyu kenan amma tare da cewa dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da as-salatu khairu min an-nawm a kiran sallah na farko ake yin ta ba na biyu ba kamar yanda wato hadisin Abu Mahzura Allah ya kara masa yadda kamar yanda hadisin yake cikin Sunanin Nasa'i wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa as-salatu khairu min an-nawm as-salatu khairu min an-nawm fi al-ula min as-subh manzon Allah yake as-salatu khairu min an-nawm manzon Allah yake akan yi ta a cikin kiran sallah na farko na sallar asuba jaya as-salatu khairu min an-nawm as-salatu khairu min an-nawm sai yake fi al-ula min as-subh wato a cikin kiran sallah na farko wato na asuba haka riwaya ta biyu daga shi Abu Mahzura Allah ya kara masa yadda ke cewa kuntu uazzinu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kasance na kai yi kiran sallah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu aqulu fi adhanil fajr al-awwal yace kuma na kasance ina fada a kiran sallar asuba sai yace al-awwal wato na farko hayya 'ala al-falah as-salatu khairu min an-nawm as-salatu khairu min an-nawm bayan nace hayya 'ala al-falah na kance as-salatu khairu min an-nawm as-salatu khairu min an-nawm hadisin na cikin sunan Abi Dawud da sunanin Nasa'i kaga wannan nasi ne a bayyane as-salatu khairu min an-nawm akan yi ta ne a cikin kiran sallah na farko ba annabi ba haka hadisin bilal Allah ya kara masa yadda hadisin na cikin as-sunan na ibn majah ke bilal wato daga bilal yake cewa annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yu'zinuhu bi salati al-fajr bilal ya zo jama'a Allah sallallahu alaihi wa sallama domin ya sanar da shi game da sallar asuba faqila huwa na'im sai aka ce masa ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na bacci faqala sai bilal yace as-salatu khairun min an-nawm as-salatu khairun min an-nawm fa utirrat fi ta'zin al-fajr fa thabata al-amru ala zalik bilal sai ya faɗi wannan kalima as-salatu khairun min an-nawm as-salatu khairun min an-nawm sai da maimaita su biyu wannan kalima sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce shi cewa ya sanya ta a cikin kiran sallah na asuba daga rannan sai ya zamanto umarni ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a kiran sallah na asuba wato ayi as-salatu khairun min an-nawm dan haka bilal shine yazo yace as-salatu khairun min an-nawm as-salatu khairun min an-nawm manzo Allah yace masa ya sanya ta a cikin kiran sallah na asuba kuma yau zamu riski hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna bilalan yu'adhdhinu bilayli fakulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu ummi maktum فكان رجلا اعمى لا ينادي الا اذا قيل له اصبحت اصبحت فزان الله yake cewa wato lalle ku san da cewa bilal yana kiran sallah ne a cikin dare ku ci ku sha idan kuna da nihiyin azumi har akai lokacin da ibn ummi maktum zai kiran sallah domin shi makahu ne baya kiran sallah sai an ce masa gari ya waye to kaga anan wato shi bilal shi yake kiran sallah na farko ibn abdullahi ibn ummi maktum shi yake kiran sallah na biyu shi bilal shine ya faɗa as-salatu khairu min an-nawm za Allah yace ya sanya ta a cikin kiran sallah kaga kenan wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa a kiran sallah na farko ake yin ta dan haka wato ibn ruslan bayan cewa ibn kuzaima ya inganta wato wannan riwaya kamar yadda akwai hadisi wanda na ibn umar Allah ya kara masa yadda hadisin yana cikin as-sunan al-kubra na al-imam al-bayhaqi haka nan cikin sharh ma'ani al-athar na al-imam al-tahawi danganan hadisin kyakkyawa ne kamar yadda al-hafiz ibn hajar Allah ya ji kansa ya kyautata danganan hadisin abdullahi dan umar yake fada yake cewa kana fi a kana fil azani al-awwal ba'da al-falahi as-salatu khairun min an-nawm marratay abdullahi dan umar yake cewa ya kasance cikin kiran sallah na farko kenan cai kana fil azani al-awwal ya kasance a cikin kiran sallah na farko ba'da al-falahi bayan hayya al-falahi ce as-salatu khairun min an-nawm marratay yace su biyu kaga shi ma wannan hadisi me yake tabbatarwa a kiran sallah na farko ake yi ba annabi ba to haka hadisin Abu Mahzura kenan a wata riwaya ta daban sai yace wa idza azanta bil awwali min as-subh manzo Allah yace masa in kai kiran sallah na farko na sallar asuba manzo Allah yace masa fa qul as-salatu khairu min an-nawm as-salatu khairu min an-nawm shi ma wannan riwaya na cikin sunan Abi Dawud da sunan An-Nasa'i da kuma sharh ma'ani al-athar wato na al-imam al-tahawi hadisi ne ingantacce kamar yadda Sheikh Nasir al-Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin dan haka wato shi wato ibn ruslan sai yake cewa wato yake cewa sahaha hadhihi riwaya ibn kuzaima sai yace fa shar'iyatu at-taswibi inna ma hiya fil azani al-awwal lil-fajr yace shar'anta fadar as-salatu khairu min an-nawm wannan ya kasance ne a cikin kiran sallah na farko na sallar asuba sai yace li annahu li iqabin na'im saboda shi kiran sallah na farko an shar'anta shi ne domin farkar da mai bacci wa amma al-azanu ath-thani shi ko kiran sallah na biyu fa innahu ilamu bi dukhulil waqti wa du'a ila as-salati shi kiran sallah na biyu an shar'anta shi ne domin sanarwa cewa lokacin sallah yayi cewa kuma jama'a su fito ayi sallah kaga kenan wannan me yake nunawa hikima ta shar'anta as-salatu khairu minan nawm kiran sallah na farko shine domin afirkar da masu bacci kaga kenan fadar as-salatu khairu minan nawm ta ita ta fi dacewa da kiran sallah na farko me yasa saboda lokacin da mutane suna bacci tunda shi na farkon domin afirkar da masu bacci shi kuma na biyun domin a sanar da jama'a lokaci ya shiga kenan dan haka mahallin da ya dace da as-salatu khairu minan nawm shine a kiran sallah na farko domin mutane suna bacci a lokacin nan shi kuma wannan na biyu bayan sun farka kenan a sanar da su cewa lokaci ya shiga to dan haka shi wannan lafazin as-salatu khairu minan nawm as-salatu khairu minan nawm baya daga cikin lafazza waɗanda suke na kiran sallah wanda aka shar'anta domin kira zuwa sallah kawai lafazza ne wanda an shar'anta su domin farkar da mai bacci dan haka kenan hikima wato ta dace da cewa a kiran sallah na farko ake yin shi ba annabi ba kamar yanda waɗannan dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar haka kuma akwai hadisi yana cikin as-sunanul kubra na al-imam al-bayhaqi daga abu mahzura shine yake cewa annahu kana yusawwibu fil adhani al-awwal min as-subh bi amrihi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abu mahzura ya kasance yakan yi as-salatu khairu minan nawm a kiran sallah na farko na sallar asuba kuma da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne yace masa ya sanya a kiran sallah na farko na sallar asuba kamar yanda ya gabata kenan riwaya ta al-imamu Abu Dawud da al-imamu Nasa'i zamu tashi kenan hadisi na a darasi da ya gabata wato mun tsaya karshen hadisin Jabir ibn Samura Allah ya kara masa yadda ke fada sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-idaini ghayra marratin wala marratain bighayri adhanin wala iqama Jabir Allah ya kara masa yadda yake cewa na sallaci sallar idi guda biyu idin layya da idin azimi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ɗaya ba su biyu ba ma'ana ya wuce lissafi bighayri adhanin wala iqama yace ba tare da kiran sallah balantana iqama mun gane ko ma'ana wai yayi sallar idi na layya da azumi ya wuce a lissafa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba tare da kiran sallah balantana iqama don haka malamai suka ce shi kiran sallah da tada iqama an shar'anta shi ne ga waɗannan salloli na lokaci biyar don haka duk wata sallah ta nafila ba maganar a yi maka kiran sallah balantana tada iqama don haka wannan ana kiran shi sunna tarkiyya domin sunna malamai sun kasa ta kashi biyu akwai sunna fi'liya akwai sunna tarkiyya idan aka ce sunna fi'liya duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata matukar abin bai kebanta da shi ba da duk abinda ya faɗa da duk abinda aka yi a gabansa bai yi musu ba to wannan aikata wannan abu sunna ne sannan kashi na biyu sunna tarkiyya duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari to barin shi sunna ne rashin yin kiran sallah da rashin tada iqama a sallar idi da sauran da sallah ta shayarwa da sauransu daina yin kiran sallah da tada iqama sunna ne yin shi kuma bid'a ne saboda duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari bai yi ba to barin shi sunna ne domin Allah ya hane mu game da wuce makadi da rawa ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi Ubangiji ta'ala ya ce ya ku muminai kada ku sake ku gabatar da wata fada ko aiki gaba ga Allah da manzansa ma'ana kar ku sake ku faɗi wata fada da sunan ibada ko ku aikata wani aiki da sunan ibada matukar ba Allah ya ce ku yi ba manzonshi sallallahu alaihi wasallama ba ya ce ku yi don haka kenan wannan ake kiranta sunna tarkiyya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kiran sallah bai sa aka yi kiran sallah bai sa aka tada iqama a sallar idi dan haka daina yin su shi ma sunna ne zamu tashi kenan hadisi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة وزاد أبو داود لكل صلاة وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما Malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan hadisi ne daga Abu Qatada. Allah ya ƙara masa yadda a cikin hadisi mai tsawo fi nawmihim anis salati game da baccin da suka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gabarin yin sallah a lokacin ta har sai da aka kai lokacin da rana ta hudu. Hadisi ne wanda yake mai tsawo wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo yana kan hanyar dawowarsa daga yakin Khaibar wato sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'ar sa suka yada zango a wani jeji domin a yi rirrimi shine bacci wanda yake na ƙarshen dare da matafiyi yake yi a lokacin nan kafin a kwanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kirayi Bilal manzon Allah ya ce masa ya kai Bilal wato imana kiwon ketowar alfijir wannan yana nuna mana kenan daukan mataki domin falkawa domin sandar asuba ga duk wanda kenan ba shi da amincewar falkawa dan haka a lokacin nan karshen dare ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya aka yada zango a wannan jeji domin a yi bacci a huta bayan gari ya waye kuma sannan a ci gaba to a lokacin nan sai ya kirayi Bilal sai ya ce masa imana kiwon ketowar alfijir a lokacin nan Bilal Allah ya ƙara masa yadda ya durƙusar da taguwarsa ya jingine da imanan ya yi nafilfilinsa bayan ya gama nafilfilinsa sai ya jingine da taguwar wato ya fuskanci alƙibla yana kiwon ketowar alfijir me za a yi Bilal yana famar kiwon ketowar alfijir shaitani sai ya zo yana daddaba shi bacci sai ya ɗauke Bilal a cikin wannan ayari gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai falka ba Bilal bai falka ba babu ɗaya daga cikin sahabbai wanda ya falka gaba ɗayan su sai da rana ta hudu gumin rana ya buge su shine ya farkar da su farkon wanda ya farka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tashi a firgice Bilal ya zabura manzon Allah ya ce ya Bilal ina al'amarin da na damka maka ne mana kiwon ketowar alfijir Bilal sai yake cewa akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsika ya rasulullah yace ya manzon Allah ubangijin da ya karbi rayuwata shi wato ubangijin da ya karbi rayuwarka shine ya karbi rayuwata domin bacci kana mutuwa ne ma'ana ubangijin da ya sanya ka bacci baka farka ba ni ma shi ya sanya ni bacci a lokacin nan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da jama'arsa maza kowa ya daura surdin raƙumin shi a tashi a bar wannan kwari domin akwai shaitani a cikinsa bayan an ketare wannan kwari wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa aka yi arwalla manzon Allah ya sanya Bilal yayin kiran sallah bayan yayi kiran sallah kamar yadda yake cikin wata riwaya suka sallaci wato raka'atayn al-fajr bayan sun yi raka'at al-fajr sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya Bilal ya tada iqama akai sallah sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake kissanta ma jama'a cewa na sanya Bilal wato yayi mana kiwon ketowar al-fajr manzon Allah ya ce Bilal yayi nafilfilin sa ya gama ya jinkinu da raƙumin sa shaydani ya zo yana daddaba shi manzon Allah ya labarta ma sahabbai abin da ya waka nan Bilal kafin ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ya waka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da jama'a tuntuni Allah ya isa masa abin da ya waka nan to shine anan malam ya zo da wannan hadisi kenan ya takaita shi yace wa an abi qatada radhiyallahu anhu fil hadith at-tawil fi nawmihim anis salati wato daga Abu Qatada Allah ya kara masa yadda a cikin hadisi mai tsawo game da baccin da suka yi gabarin sallar asuba sai da rana take to shine yace kuma azana Bilal sannan da aka ketare wannan kwari Bilal sai ya kiran sallah fa sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kullu yawmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah kamar yanda yake yi a kowace rana kina anan da aka yi arwalla yayi kiran sallah suka yi raka'at al-fajr sannan aka tada iqama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah kamar yanda yake gaya bayan rana ta huyo amma karatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bayyane shi dan haka wannan dalili ne wanda yake nuna cewa sallah ta yi ne in ta kuce maka misali az-zuhr ko al-asr ai kaga karatun sa a koyi ake to amma inda dare ne ma zaka yi su to zaka koyi karatun misali sallar magriba da sallar isha da sallar asuba karatun su a bayyana ake inda rana ma zaka yi su to bayyanawa zaka yi shine anan yace kama kana yasna'u kullu yawmi kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a kullum dan haka kenan wannan dalili ne wanda yake nuna shar'ancin yin kiran sallah ga sallah wanda take kubutacciya sallah koda lokacin ta ya fita to sunna ne a yi kiran sallah kenan a hadu a yi jami'in ta kenan ga jama'ar da ta kuce musu kamar yanda anan sai da aka yi kiran sallah kuma aka tada iqama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka yi jami'in kamar yanda suke yi kullum sannan sai yake cewa naga al-Imam Muslim riwayarsa daga Jabir Allah ya kara masa yadda yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama atal musdalifa kenan karin bayani akan wannan hadisi idan mutum ya falka bayan ketowar rana to sai yayi raka'at al-fajr sannan zai yi sallar asuba sai yayi raka'at al-fajr sannan zai yi sallar asuba kamar yanda nassi ne a cikin wannan hadisi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da aka yi raka'at al-fajr sannan aka yi sallar asuba tare da cewa malaman malikiya sun tafi akan cewa idan mutum ya falka bayan huluwar rana bai yi sallar asuba suka ce sai yayi sallar asuba sannan zai yi raka'at al-fajr menene dalilin su suka ce sallar asuba wajibi ce raka'at al-fajr sunna ce dan haka suka ce wajibi shi yake gabatarwa akan sunna dan haka wannan kuma nassi ne kenan in kiyasi ya ci karo da nassi wannan ya fadi ya rubuje kenan idan ka falka bayan ketowar rana huluwar rana kenan sai kai raka'at al-fajr sannan zaka yi sallar asuba kamar yanda yake cikin wannan hadisi sannan sai yace daga Jabir Allah ya kara masa yadda lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam atal musdalifa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso musdalifa a ran 9 ga wata na Zulhijja kenan bayan fadawar rana fa salla biha al-maghriba wal isha'a bi adhanin wahidin wa iqamatayn wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci magriba da isha da kiran sallah daya da tada iqama shine ake kiran shi kenan al-jambu bil wannan bil musdalifa wato musdalifa shine wurin da aka wajabta ma alhazzai wani daji ne na musamman a ran 10 ga wata a ran 9 ga wata bayan an yi na Arafa kenan za a gangaro a zo Muzdalifa a nan Muzdalifa za a kwana in aka kwana aka wayi gari 10 ga wata za a tafi Mina a je a yi jifa a yi aski a soke hadaya sannan a zo Makka a yi tawafin ifada to wannan kwana da na Muzdalifa matsayinsa wajibi ne daga cikin wajibatul hajj to haka jami'in magriba da isha anan Muzdalifa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sunanin hajj don haka idan alhaji rana ta fada masa anan Arafa wanda kuma dole ne duk wanda ya je Arafa a cikin yini dole ya ci gaba da tsayuwa anan Arafa sai rana ta fada zai fito daga cikin zagayen Arafa idan ya fito daga cikin zagayen Arafa kafin rana ta fada ya bar wajibi daga cikin wajibatul hajj dole ne sai ya bada fidiya in ma ya yanka rago ko ya yi azumi uku ko ya ciyar da miskini wato wannan miskini shida ma'ana miskini uku ko wani miskini ya bashi mudu biyu to dan haka kenan in rana ta fada alhazzai sun fito daga filin Arafa ba maganar a tsaya akan hanya a yi sallah ta magriba sai an iso Muzdalifa idan aka iso Muzdalifa to anan za a yi jami'in magriba da isha yin jami'i anan Muzdalifa matsayin shi sunna ne to wannan jami'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi anan Muzdalifa manzon Allah ya yi shi ne da kiran sallah daya da tare ikama biyu an gane ko kiran sallah ɗaya tak aka yi sannan kuma aka tada ikama ga kowace sallar shi ne yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifa yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso Muzdalifa fa salla biha al-maghrib wa al-isha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci magriba da isha bi azanin wahidin da kiran sallah daya wa ikamataini da ikama biyu wato naga al-imamu muslim riwayarsa daga ibnu umar Allah ya kara musu yadda ke fada cewa jama'a annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal isha'i bi iqamatin wahida wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada tsakanin magriba da isha da iqama dai tak ita wannan riwaya ta bi iqamatin wahida da iqama daya sai yace wa zada abu daud الإمام أبو داود شيكما يادد الرواية سيجي لكل صلاة قوة صلاة كنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والإشاء بإقامة واحدة سيجي لكل صلاة قوة صلاة مزاع الله يتعدى وتإقامة رواية كنا فائد الزواد وانا زيادة رواية الإمام أبو داود سيجي لكل صلاة وفي روايه له او ترى روايه تاع الامام ابو داود سيتي ولم ينادي في واحده منهما واتو منزل الله صلى الله عليه وسلم بي كرا با ادي daga cikin su kaga ita waccan riwaya cha ta bi azanin wahidin wa ikamatai sanan wannan riwaya ta ibn umar sayace bi ikamatin wahida sannan shi ita kuma wannan riwaya sai yace walam yunadi fi wahidati minhuma bi kiran sallah a dai daga cikin su kawai iqama aka tada to dan haka malamai suka saba akan wannan mas'ala wasu suka tafi akan cewa idan za a yi jami'in tsakanin salloli guda biyu masu tarayyar lokaci in ma az-zuhr da al-asr ko magriba da isha to za a yi su ne da kiran sallah daya kuma da tada ikama daya kamar yadda malaman Hanafiya akan haka suke kiran sallah ɗaya ta za a yi kuma sai a tada ikama daya kamar yadda kenan menene madogarar su jama'a annabiyyu sallallahu alaihi wasallama bainal maghribi wal isha sai ce bi ikamatin wahida to wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa za a yi sallace su ne da ikama ɗaya tak kuma ba tare da kiran sallah ba kamar yadda Sufyan ibn Sa'id al-Thawri Allah ya ji kansa da wasu daga cikin malamai suka ce in za a yi jami'in kenan ba maganar kiran sallah kuma iqama ɗaya ta za a tada idan an salamci kawai sai a tashi kuma a kabbara a kawo la'asar in ma magriba da isha ne in aka tada iqama aka yi magariba kai tsaye kawai idan aka tashi kabbara za a yi a kawo sallar isha ba maganar amai mai ta ikama. Al-Imam Malik Allah ya ji kansa da wasu daga cikin malamai suka ce za a sallace su ne da kiran salla biyu kuma da ikama biyu, kamar yadda a maliki ya ce in za a yi jami'in magariba da isha to za a yi kiran salla biyu sannan kuma za a yi kowace sai an tada mata ikama. Wasu daga cikin malamai da daga cikin su Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahuya yake cewa za a sallace su ne da ikama biyu amma kuma ba tare da kiran salla ba maganar kiran salla sai dai kawai a tada ikama a kowace, kamar yadda anan me yake cewa wato jama'a annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bainal maghribi wal isha'i bi iqamatin wahidatin sai ce li kulli salatin, kamar yadda yake cikin kinan sunan Abi Dawud, dan haka shi yace ikama biyu za a yi a kowace amma ba maganar kiran salla. Tare da cewa al-Imam Shafi'i da al-Imam Ahmad da wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa kiran salla ɗaya tak za a yi amma kowace sai an tada mata ikama. Dan haka sababin abin da ya kai malamai suka samu sabani akan haka riwayoyi ne aka samu daban-daban, to amma riwayar da malamai suka tabbatar da ita ita ce riwaya ta Jabir Allah ya kara masa yadda, wanda hadisi ne mai tsawo wanda yake siffanta mana hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya wallafa wata risala sifatu hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar rawaha Jabir radiyallahu anhu. To a cikin wannan hadisi Jabir yace da aka zo Muzdalifa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine anan kenan malai yazo da hadisin a farko, kuma hadisin yana cikin sahihai wannan yana cikin wannan sunani muslim wannan sahihu muslim shine yace atan nabiyyu sallallahu alaihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifa yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso Muzdalifa fa salla biha al-maghriba wal isha'a bi adhanin wahidin wa iqamatay, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya iso sai ya sallaci magariba da isha da kiran salla daya da ikama biyu, dan haka wannan fada ita ce mai rinjaye in za a yi jami'in salloli biyu masu tarayyar lokaci az-zuhr da al-asr ko magariba da isha kiran salla ɗaya tak za a yi a farko amma kowace daga cikin su za a tada mata ikama, kowace za a tada mata ikama kenan. Don haka wannan malam ya zo da shi sai ya hada shi kenan, kamar yanda in za a yi jami'in salla masu tarayyar lokaci kaga ai ɗayar an gaggauto ta ne kafin lokacin da rangwame ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga muminai hada tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci. To dan haka ya hada shi da wancan kenan hadisin da yake nuna cewa sallah kubutacciya an shar'anta yi mata kiran sallah da tada ikama kenan, dan haka ita ma in za a yi jami'i kenan sallar da aka gaggauto kafin lokacin ta ita ma za a tada ikama kowace. Wa an ibn Umar wa Aisha radiyallahu anhuma annahuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت, متفق عليه. وفي آخره إدراج وقال عبد الله بن عمر da Aisha Allah ya kara musu yadda suna fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna bilalan, manzon Allah yace ku san da cewa shi Bilal yu'azzimu bilailin, manzon Allah yace yakan yi kiran salla ne a cikin dare. Alba'u anan bi ma'ana fi azrfiya, kamar yanda yace wa innakum latamuruna alaihim musbihi sai yace wa billail ay wa fil layl, shine yace inna bilalan lalle bilal yu'azzinu bilailin, yana yin kiran salla ne a cikin dare. To tun cikin dare haka kaman karfe 2 ko karfe 3 mutum ya tashi ya kiran salla, kamar yadda so da yawa zaka samu sala dinnai karfe 3 na dare ko 3 da rabi zuwa 4 sai kaje sun yi kira ba haka ake nihi ba domin nasti ya nuna bambanci tsakanin kiran sallah na farko wanda ake yin shi a cikin dare da wanda ake yi idan bayan ketowar alfajir duka baya wuce rubu'u sa'a ma'ana kamar minti 15 kamar yanda hadisi ne ingantacce wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa lam yakun bainahuma illa an yarqa hadha wa yanzila hadha wato kiran sallah na farko da na biyu wato bai kasance ba face tsakankanin su wannan ya sauko wannan ya hau duka dan lokaci ne wanda yake takaitacce baya wuce minti 15 kamar yadda malamai suka kiyasta karaba tun cikin dare ba ake yin wannan kiran sallah a hannun mutane bacci a'a sai in alfajir ya kusa ketowa abin da ya rage game da ketowar alfajir bai wuce ba minti 15 a lokacin nan za a yi kiran sallah na farko minti 15 zuwa minti 10 kenan za a yi na farko sannan kuma in alfajir ya keto a tashi a yi na biyu to shine anan yace inna bilalan wato lalle bilal yu'adhdhinu bilailin yana yakan yi kiran sallah ne a cikin dare manzo Allah yace fa kulu washrabu ku ci ku sha idan kuna da nihin yin azumi kenan kada kiran sallah na bilal ya hana ku yin sahur domin alfajir bai keto ba ubangiji ta'ala ko ya faɗa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr shine yace fa kulu washrabu manzo Allah yace ku ci ku sha kenan kada kiran sallar bilal ya hana dayan ku cin abinci kenan ga menihin azumi kiran bilal kada ya hana shi yin sabr shine sai yace hatta yunadi yabulu ummi maktum hatta anan bi ma'ana ila an yunadi yabulu ummi maktum har akai lokacin da wato Abdullahi ibnu ummi maktum ke kiran sallah tare da cewa su malamai sun ce sunan shi Amr ibn Ummi Maktum ko kuma Abdullahi ibn Ummi Maktum sai yace wa kana rajulan a'ama tare da cewa bakin nan iya wato fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tsaya na cewa inna bilalan yu'adhdhinu bilailin fa kulu washrabu hatta yunadi ibn Ummi Maktum manzon Allah yace ku san da cewa Bilal yakan yi kiran sallah ne a cikin dare ku ci ku sha idan kuna da nihin yin azumi a takaice ma'ana ku yi sahur har akai lokacin da ibnu ummi maktum zai kiran sallah iya nan kenan madar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tsaya abinda ke baya wato lafazi ne wanda yake mudraj imma ibnu umar Allah ya kara masa yadda shine ya faɗi wannan kalima ko kuma almajirin sa al-imamu az-zuhri domin fito da bayanin abinda hadisi ya kunsa shine yace wa kana rajulan a'ama wato shi ibnu ummi maktum wato mutun ne wanda yake makahu la yunadi baya kiran sallah hatta yuqala lahu sai an ce masa asbahata asbahata gari ya waye ma'ana alfajir ya keto sai an fada masa cewa alfajir ya keto sannan yake tashi yin kiran sallah shine malai yace wa fi akhirihi idrajun a karshen hadisin akwai wato shigar da wata kalima a cikin kenan matanin hadisi shine kenan daga wa kana rajulan a'ama la yunadi hatta yuqala lahu asbahata asbahata ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace fada ce ta ibnu umar ko kuma almajirin sa al-imamu az-zuhri don haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana cewa wato ita sallar asuba iya abinda yake sunna kiran sallah biyu ake yi kenan kafin ketowar alfajir a cikin dare sannan na biyu akan yi shi ne bayan ketowar alfajir kuma wannan hadisi bugu da ƙari yana nuna mana halaccin arkila dani biyu a masallaci guda an gane ko ya zamanto suna baki baki in ma su kasa wannan yayi kiran sallah na lokaci kaza da lokaci kaza da lokaci kaza wannan shi kuma yayi sauran kiran sallah akan iya yin ladani biyu a masallaci guda kamar yadda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ladannin sa ne guda biyu ɗaya yayi kiran sallah na farko shine Bilal sannan ɗaya kuma yayi na biyun shine kenan Abdullahi ibnu Ummi Maktum sannan kuma wannan yana nuna mana wato halaccin wato kiran sallah na makahu amma da sharadin ya riki wanda zai bashi labari game da shigar lokaci, in har akwai wanda zai sanar da shi lokaci ya shiga. An gane ku? To wannan ba laifi ladani yana iya kiran sallah, kuma yana daga cikin wanda zai bashi labari, yana iya rukun agogo a saita ta sanya mata lokaci, in lokaci ya yi ta sanar da shi kina a wannan lokaci sai ya tashi ya kiran sallah, domin wannan wani ci gaba ne wanda Allah ya kawo mana. Kenan in ma ya riki wani ko kuma wani mataki ne ta hanyar da zai san cewa lokaci ya shiga. Sannan bugu da ƙari, wannan hadisi malamai suka ce yana daga cikin dalilan da suke nuna cewa duk mutumin da ya ci abinci yana zaton cewa akwai sauran dare alfijir bai keto ba, ga menihin azumi sai ya bayyana cewa ai tuntuna alfijir ya keto. To wannan azuminsa azumi ne ingantacce, zai ci gaba da azumi. An gane ku? Mutumin da yana zaton alfijir bai keto ba, ya tashi ya ci abinci sai ya bayyana cewa ashe tuntuna alfijir ya keto, to azuminsa azumi ne ingantacce. Daidai yake da mutumin da yana zaton rana ta fada ya yi buɗe baki, sannan sai ya bayyana cewa rana ba ta fada ba, shi ma azumin shi ingantacce ne, zai ci gaba da shi. Tunda shi ne anan ya ce ba ku yi wasu rabu ku ci ku sha, manzo Allah ya ce har sai an kai lokacin da Ibnu Ummi Maktum wato ya yi kiran sallah. Kenan a takaice dai wannan yana nuna sallar asuba tana da kiran sallah guda biyu, ɗaya kafin shigar lokaci, ɗaya kuma sanar da mutane lokaci ya yi. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلال أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام. رواه أبو داود وضعفه. Wato daga Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, ke cewa lalle Bilal azana qabla al-fajr, wato yayi kiran sallah kafin wato al-fajr ya keto. Fa amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an yarji'a fa yunadiya, wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya umarce shi cewa ya koma ya sake kiran sallah, wato bayan ketowar alfijir ya fada musu kenan, ya koma ya sanar da jama'a, kenan ya koma ya sake daga murya ya sanar da jama'a ala innal abda nama, lalle bawa bacci ne ya rinjaye shi, kenan ya gafala yana tsammanin lokaci yayi alhali shi kuma lokaci bai yi kiran sallah. Wannan malamai suka ce, jumhur malamai suka ce wannan hadisi wato yana nuna, wato wannan hadisi sun dauke shi akan cewa tun lokacin da kenan aka shar'anta kiran sallah na asuba, lokacin da ake kiran sallah ɗaya kenan kafin ayyubi, a lokacin ne shi Bilal ya yi kiran sallah kafin alfijir ya keto, shi yana tsammanin alfijir ya keto, shi kuma kuskurewa ne aka yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa ya koma ya ce ma jama'a kenan innal abda nama, ya sanar da su ya daga murya ya ce ala innal abda nama, lalle bawon ya yi barci ne, ma'ana barci ne kenan, ya rinjaye shi yana zaton alfijir ya keto, ya gafala ne kenan, ya kiran sallah alhali kuma lokaci bai ba. To shi ne anan malamai suka ce wannan hadisi dalili ne wanda yake nuna duk wanda ya yi kiran sallah kafin shigar lokaci akan kuskure, to ya kamata yayi amfani da wannan kalima ya sanar da jama'a cewa bacci ne kenan, ya rijaye shi kamar yadda annabi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallama ya sanar da Bilal. Don haka a takaice wannan hadisi shi al-Imamu Abu Daud ya raunana shi, amma tare da cewa hadisin ya inganta kamar yadda Sheikh Nasir Albani, Allah ya ji kansa, ya inganta hadisin domin ya tattara hanyoyinsa. Kuma bugu da ƙari, wannan hadisi yana nuna kiran sallah baya halatta kafin shigar lokaci, in an yi shi ma bai yi ba, saboda shi kiran sallah an shar'anta shi ne domin sanar da jama'a cewa lokacin sallah ya yi. To don haka anan shi Bilal da yi kenan kafin lokaci ya shiga akan kuskure, manzo Allah ya ce je ka sanar da jama'a ala innal abda nama, ce da su lalle bawon yayi barci ne, ma'ana barci ne kenan, irin yayi shi yake tsammanin lokaci yayi alhali bai ba. Dan haka a takaice dai hadisi ne wanda yake ingantacce, jumhur malamai kenan sun dauke shi akan cewa wannan hadisi ya abku ne kafin kenan a shar'anta kiran sallah na farko wanda ake yin shi kenan tun a cikin dare. An gane ko kenan abinda hadisi yake, kafin kenan kiran sallah ya zama biyu, ɗaya ana yin shi a cikin dare, ɗaya kuma ana yin shi bayan ketowar alfajir, kamar yadda kenan hadisi ya gabata da ya ce inna bilalan yu'adhdhinu bilaili fakulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu ummi maktum. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله. ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وتلقى أبو سعيد الخدري الله إنكار ما سيداك فلا. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza sami'tumun nidaa, manzon Allah yace idan kun ji kiran sallah, fa qulu misla ma yaqulu almu'adhdhin, manzon Allah yace ku fadi kwatankwacin abin da shi ladani ke fada, kenan iya abin da ladanin ya fada haka za ku fada. Shi ne sai yace naga al-Imam al-Bukhari riwayarsa daga Muawiya Allah ya kara masa yadda misalu hukwatancin wannan hadisi, kenan idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu misla ma yaqul. Naga al-Imam Muslim shi kuma daga Umar Allah ya kara masa yadda game da fadla ta kwaikwayen ladani na cewa ka fadi kwatancin abin da yake fada, shi ne sai yace kalimatan kalima, kalima ɗaya bayan ɗaya yanda ya fada haka zaka fada. Siwala hay'alatayn, amma banda hayya ala al-fala da hayya ala al-fala, anan ne za ku dan sha bamban da ladani. Idan ya ce hayya ala sala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah, haka idan ya ce hayya ala fala za ka ce la haula wala quwwata illa billah, kamar yadda yake cikin sahihu Muslim. Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada idza qala al muadhdhin Allahu akbar Allahu akbar فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda Umar yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada idan ladani yace Allahu akbar Allahu akbar, dayan ku yace Allahu akbar Allahu akbar, idan ladani yace ashhadu an la ilaha illallah, me kwaikwayin yace ashhadu an la ilaha illallah, idan yace ashhadu anna muhammadar rasulullah shi ma yace ashhadu anna muhammadar rasulullah, idan yace hayya ala sala qala la haula wala quwwata illa billah, sannan yace hayya ala fala yace la haula wala quwwata illa billah, sannan yace allahu akbar allahu akbar shi ma yace allahu akbar allahu akbar, sannan yace la ilaha illallah, sannan shi ma yace la ilaha illallah. Manzon Allah yace makomarsa aljanna, sakamakon shi aljanna abubakiya. Kaga wannan yana nuna mana yanda ake kwaikwayen ladani, iya abin da ya fada haka zaka fada, kamar yadda anan yace faqulu misla ma yaqulu almu'adhdhin, ku fadi kwatankwacin abin da shi ladanin ya fada. Dan haka kenan iya abin da ya fada haka zaka fada, ba maganar kari ko rage, a inda kawai za ku samu canji da shi a daidai hayya ala sala hayya ala alfala, domin shi kira ne yake ku yi gaggawa zuwa sallah, ku yi gaggawa zuwa babban rabu, ku zo ku karbi babban rabu. To anan abin da ya dace ka faɗa shine la haula wala quwwata illa billah, domin ma'anar la haula babu juyawa game da saba ma Allah sai da kiyayewa ta Ubangiji. Wala quwwata babu wani karfi da dabara akan yi ma Allah da'a illa billahi sai da taimakonsa. Anan kenan mutum ya kubuta game da karfinsa da duk wani wayensa da duk wata dabararsa, kenan dace ne daga makkatar na Ubangiji subhanahu wata'ala. Shine anan kenan zaka ce la haula kenan babu juyawa daga saba ma Allah sai da kiyayewarsa. Wala quwwata babu karfi akan yi ma Ubangiji subhanahu wata'ala da'a illa billahi sai da taimakonsa. Illa billahi ai illa bi aunillahi, kenan la haula ai la tahawula an ma'asiyatillahi illa bi ismatillahi. Wala quwwata ai ala ta'atillahi illa bi aunillahi subhanahu wata'ala. Shi ne yace sakamakon duk wanda ya faɗi wannan shine makomar shi aljanna. To shine anan kenan bayan ka kwaikwayi lada ne za mu iske addu'a ta ƙarshe. Kafin haka kenan bayan ka yi wannan addu'a ta biyu wanda za ta biyo baya shine raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya ko kuma wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama rasula. Duk wanda ya faɗi wannan shi kuma sakamako shine za a gafarta masa zunubinsa. Kenan shine anan yace siwala hay alatayn, kenan kalima ɗaya bayan ɗaya. Kenan anan abinda zamu fahimta ba za ka faɗa tare da shi sai in ya faɗa ka faɗa, in ya faɗa. Tunda me yace idza sami'tumun nida'a faqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhib, sai in ya aje kalmar sannan kai ma za ka faɗa. Don haka kaga anan a ƙarshen kalmar in aka ce la ilaha illallah, to wanda yace muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ko wanda yace wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, kaga wannan bai faɗi ba kwatancin abin da ladani ya faɗa. Tunda manzon Allah ya ce ay faqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhib, ku faɗi kwatancin abin da shi ladani ya faɗa, kenan ba ragi ba ƙari. Kenan shi kuma inda aka tsida mumini nan yake tsayawa, ba a buƙatar ka dada ko kare. Tare da cewa muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan la ilaha illallah cikon kalimar ne, ko wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir cikon kalimar ne. Amma ga iya inda aka tsida chai fa qulu mithla ma yaqulu almu'adhdhib, kuma wannan nassi ne daga Umar, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya koya mana yanda zamu kwaikwaya. A ƙarshe yace thumma qala la ilaha illallah, sannan ladanin yace la ilaha illallah, qala ai ahadukum la ilaha illallah, shi ma yace la ilaha illallah. Kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai cike bai yace wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, ko kuma muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Dan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah.